More music at houseofsongs.com.
Azina chene ke wasona hakika imba ke ba babu wacce zamba kauna ta
ni azima chene ke wasona hakika imba ke ba babu wanda zamba kauna ta
zuciya ta ke take muradi ce kike sa wa in yone shadi sonan kusami tadi babu wai ya so da jahadi ki sa a tanka zana saka yadi ni kaskas mu zagaya a gan ma'ani Azima chene ke wasona hakika imba ke ba babu wacce zamba.